أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته baya haka yan uwa muna jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda bisa yardar shi da amince washi ya nufaci haduwar mu a wannan masallaci mai albarka muna roƙon shi madaukakin sarki ya shige mana gaba yayi mana muwafaka da dace cikin abinda muka gabatar da wanda zamu gabatar ya sa ya zama hujja gare mu gobe alkiyama ba hujja akan mu ba haduwan da ya gabata karshen abinda muka tattauna shine fadala na duba mara lafiya da kuma karantarwa ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan mutun zai tafi duba mara lafiya ya ya kamata yi to matashi darasin yau shine du'aul maridi alladhi ya'isa min hayatihi addu'an mara lafiya wanda ya daibe tsammanin rayuwa ta yu rashin lafiya ya kai hali mutun yana ji cewa ba zai tashi ba to me ya kamata yi karantarwa ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta tabbatar da mutumin da sauke rashin lafiya ko wani hadari ya faru ya kai haddin da yake ganin ba zai rayu ba to a ran shi ya rika ji cewa Allah zai masa gafara ya rinjayar da bangaren jin kai na Allah a cikin zuciyar shi sama da fishin Allah da azaba shi saboda har kullum bawa yakan samu Allah yanda yake zato ko kuma sama da yanda yake zato idan mutum yana ji a jika cewa duk laifin da ya Allah zai masa gafara ya kuma kalkasar da kai ya maida al'amarin shi zuwa ga Allah to ba shakka Allah zai ji kanshi ya kuma gafarta man laifuffukan shi ya samu Allah madaukakin sarki yana mai rahama da jin kai gare shi kauluhu fadan shi da yace ya isa ai in qada amaluhu fil hayat yana nufin gurin shi da tsammanin rayuwa nashi ya yanki to abinda zai fada cewa Allahumma ghafirli warhamni wa alhiqni bir rafiqil a'la cewa Allahumma ghafirli Allah kai min gafara warhamni Allah kai min rahma wa alhiqni bir rafiqil a'la Allah ka riskar da ni da tawaga ta mala'iku waɗanda suke sama ma'ana shine ka shigar da ni aljanna sahabiyatul hadith wacce ta rawaita hadisin hiya Aisha radiyallahu anha ita ce Aisha Allah ya yarda da ita matar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam fadan shi da yace ar-rafiqul a'la al-murad bihi ma ja'a fil qur'an fi kaulihi ta'ala abinda ake nufi da ar-rafiqul a'la shine yazo a cikin alqur'ani mai girma fadan Allah da yace ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa ma'ana wa man yuti Allahu wa rasulahu wanda yabi Allah ya bi manzon shi fa ula'i wa innan ma alladhina an'ama Allah za su kasance tare da waɗanda Allah ya musu ni'ima minan nabiyyin na daga annabawa was siddiqina da siddiqan bayi was shuhada'i da kuma shahidai was salihina da bayi nagari wa hasuna ulaika rafiqa lalle tare da wa'annan ya zama abu ne mai kyau ashe abokin zaman ka aljanna annabi ne siddiqi ne shahidi ne salihan bayi ace su ne abokan zaman ka a gidan aljanna babu ko shakka abuta ta yi kyau wakila wasu malaman suka ce ar-rafiqul a'la ana nufin aljanna ma'ana Allah ka shigar da ni aljanna wakila wasu malaman suka ce Allahu subhanahu wa ta'ala ana nufin Allah madaukakin sarki domin ya tabbata cewa Allah zai gana da bayin shi mu'mine gobe alkiyama kuma ganin da zai yi da su yafi aljannar dadi shi yasa Allah ce wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nazira wasu fuskoki a wannan ranar suna cikin ni'ima da nishadi da walwala saboda ila rabbiha nazira za su kalli ubangijin su shi yasa malaman tafsiri suka fassara fadan Allah da yace lilladina ahsanu husna wa ziyada wa'anda suka yi kyakkyawan aiki suna da alhusna menene alhusna shine aljanna to sai Allah ce wa ziyada akwai kuma kari menene mutun zai samu kari akan aljanna da Allah zai bashi shine ganin Allah madaukakin sarki mu'minai za su ga Allah su yi magana da shi babu tarjama ba wanda zai tafinta a wani yanayi za a ga Allah a wani yanayi za a ganshi mu'minai sun yi imani tunda ayan qur'ani ya tabbatas hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun tabbatas Allah ya sa mu na daga cikin masu ganin shi daga cikin karantarwa ta manzo Allah ya ce ja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inda mautihi yadkhulu yadayhi fil ma fayamsahu bihima wajhahu wa yaqulu la ilaha illa Allah inna lil mauti sakarat lokacin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai wafati yadkhulu yadayhi fil ma manzo Allah ya rika sanya hannun shi a cikin ruwa fayamsahu bihima wajhahu idan ya dauko ruwan sai ya shafa fuskan shi wa yaqul sai ya ce la ilaha illa Allah inna lil mauti sakarat mutuwa na da daci manzo Allah yake fadin haka lokacin da zai wafati to shi yasa ya fada cewa man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna duk wanda karshen maganar shi a duniya ya zama la ilaha illa Allah zai shiga aljanna shi yasa zamu ga fata na kowane musulmi na gari cewa Allah ya sa mu cika da imani saboda kullun yub'athu ala ma mata alai kowane mutum akan abin da ya mutu akan shi za a tada shi gobe alkiyama wanda ya mutu yana karanta alqur'ani ya tashi yana karanta alqur'ani wanda ya mutu yana sallah ya tashi yana sallah wanda ya mutu yana talbiya labbaik allahumma labbaik ya tashi gobe alkiyama yana labbaik allahumma labbaik sahabiyya fil hadis sahabiyya da taro shi hadisin hiya aisha ita ce aisha Allah ya dade ita kauluhu fadan shi da yace inda mautihi yana nufin qurba sa'ati mautihi lokacin da mutuwar shi ya kusanto kauluhu fadan shi da yace yudkhilu yadayhi fil ma'i fayamsahu bihi ma wajahu daf'an li hararatil maut saboda manzon Allah ya kawar da zafin mutuwa aw daf'an li ghashyan wa karbihi ko kuma manzon Allah ya rage abin da ke rufe shi na damuwa da kuma jin zafin daukar rai kauluhu fadan shi da yace inna lil mauti sakarat yana nufin shada'id mutuwa akwai tsanani a cikin ta akwai tsanani lokacin daukar rai abu ne da shi wanda ake fidda ran shi shi kai yake jin abin da yake ji duk da Allah madaukakin sarki ya alƙawalta wa mu'minai akan dauki rayukansu sannu a hankali cikin sauki amma kafirai akan dauki rayukansu cikin tsanani daga cikin karantarwa ta shi shine لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله له الملك وله الحمد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وأن شيما يتبت صحابي الحديث صحاب يروي حديث هو أبو سعيد شين أبو سعيد الخدري وأبو هريرة رضي الله عنهما دا أبي هريرة الله يددسو باكدا ma'ana wanda rashin lafiya ta kai hali jiki yayi nauyi to ana son maimaita kalmomi irin wannan domin idan an yi muwafaqa mutun ya kasance su ne kalmomin shi na karshe to ana kyauta masa zato Allah madaukakin sarki zai gafarta masa wal hadithani bitamamihi hadisan guda biyu cikassu qauluhu sallallahu alaihi wasallam fadar manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi yace man qala la ilaha illallah wallahu akbar saddaqahu rabbuhu wanda ya fadi wannan kalmar ubangijin shi zai gaskata shi fa qal yace la ilaha illa ana wa akbar lalle ba wanda ya cancanta a bautawa da gaskiya sai ni kuma ni ne mafi girma wa idza qala la ilaha illa allah wahda idan bawa yace ba wanda ya cancanta a bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai qala fa yaqul sai Allah ce la ilaha illa ana wahdi lalle ba wanda ya cancanta a kadaita da bauta sai ni kadai wa idha kala idan bawa yace la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la ba wanda ya cancanta a kadaita da bauta sai shi kadai domin baya abokin tarayya qala Allah Allah zai ce la ilaha illa ana wahdi la sharika li la sharika li lalle ba wanda ya cancanta a bautawa da gaskiya sai ni kadai bani da abokin tarayya wa idha kala idan bawa yace la ilaha illa Allah lahul mulku wa lahul hamd ba wanda ya cancanta a bautawa da gaskiya sai shi saboda mulki da yabo da godiya sun tabbata gare shi qala Allah zai faɗa cewa la ilaha illa an lalle ba wanda ya cancanta a bautawa da gaskiya sai ni liyal mul mulki ya tabbata gare ni walil hamd kuma yabo da godiya sun tabbata gare ni wa idha qala idan bawa yace la ilaha illa Allah wala hawla wala quwwata illa billah ba wanda ya cancanta a kadaita da bauta sai Allah babu dabara ba karfi sai ga Allah qala Allah Allah zai ce la ilaha illa ana lalle ba wanda ya cancanta a bautawa da gaskiya sai ni wala hawla wala quwwata illa bi babu dabara ko karfi sai gare ni duk wanda yake da hikima da azanci da dabara to baya da wa'annan abubuwan face ga Allah madaukakin sarki wa kana yaqul manzo Allah yake cewa man qala fi maradihi wanda ya faɗi wannan a rashin lafiyar shi thumma mat sannan ya mutu lam taqamhu an-nar wuta ba za ta shafe shi ba wuta ba za ta tuna man shi ba to shi yasa har kullun idan mutum bai da lafiya ake son waɗanda suka fahimci addini mutane masu nutsuwa su kasance tare da shi ya zama abinda za su yi kokarin dora shi akai shine tsare ibada da kuma kalmomi masu kyau duk yanda jikin shi yayi nauyi matukar ya san wake zuwa ya dawo idan lokacin sallah yayi a umarce shi ya sallah a kowane hali yake sannan ba bukatan yau ya tazanci a wurin shi ya zama abinda za a rika fada kalmomi ne masu ma'ana in ya fadi kalmomin kuma ja baki ayi shiru duk lokacin da aka ji yayi wasu kalmomin da ba a mintu da su ba lalle a iya sake masnuni da fadin wasu kalmomi masu ma'ana irin wa'annan karantarwa ta manzon Allah idan an yi muwafaka wannan kalmar ko makamancin ta shine karshen abin da ya fadi a rayuwar shi to shikenan yayi nasara daman cin ribar zaman duniya ko faduwa lokaci ɗaya ne idan mutum ya rayu shekara 100 ko ma sama da shekara 100 zaman shi na duniya a lokaci ɗaya ne zaman zai yi riba idan zai yi asara a lokaci ɗaya ne zai yi asara shine lokacin da rai zai bar gangan jiki kuma shine lokaci mafi hadari a rayuwar dan adam shine lokaci mafi tsada kuma shine lokaci mafi muhimmanci da shedan ke target a rayuwa duk irin ayyuka da shedan ke sanya mutun yayi ya aiwatar da abu kaza ya aiwatar da abu kaza shedan ya san zaka iya tuba kuma Allah ya fi maka kowanne irin laifi kai to amma idan ya samu ya jaka ya halakar da kai lokacin da ranka ya bar jikinka to ya san in ka bar addini ka bar addini kenan wurin shi yasa duk wanda zai rasu shedan yake yin zaman dirsan a jikin shi duk yanda zai biya kawata masa abin da ba daidai ba shedan sai yayi shi yasa wani lokaci Imam Ahmad ibn Hanbal Allah ya masa rahama yana kwance akan shi fida shi zai rasu jikin shi yayi nauyi rashin lafiya yayi tsanani har ta kai ga yana fita daga hayyacin shi baya sanin me yake zuwa dawo sai ɗaya daga cikin ƴaƴan shi ko dai Salih ko kuma ɗayan yake cewa Imam Ahmad sai yake cewa la la ba'du la la ba'du dan sai hankalin shi ya tashi lokacin da uban ya dawo hayyacin shi sai yake tambayar shi baba naji kana cewa la la ba'du sai sai kaji abin da na faɗa yace naji sai sai shedan ne yazo yake ce mini yace wallahi Ahmad kaga gare ni tun ina yaro karami nake son badda ka yace ga har zaka mutu ban yi nasara kanka ba kuma a lokacin abin da yaso kawai Imam Ahmad ya faɗa cewa na'am shi ko sai yake cewa a har yanzu dai har yanzu dai in ba na bar duniya da imani ba ban tsira ga sharrinka ba wayannan manyan shugabanni kenan wanda sun yi addinin musulunci hidima to kada mutum ya rena rayuwar shi komai kankanta shi saboda ai babban abin da shedan ke da fata ko guri ya kasance gobe alkiyama yana da yawan mabiya wanda za su raka shi wuta kamar yadda manzo Allah yake cewa tazawwajul waluda alwaluda fa inni mukathirun bikum al-umama yawm alqiyama ku auri mata masu haihuwa waɗanda kuke son su suna son ku so na addini waɗanda za ku hayayyafa saboda ina son gobe alkiyama a ce jama'ata da za su bi ni mu shiga aljanna sun fi jama'ar kowanne annabiyawa to haka shi ma shedan yake son a ce mabiyan shi suna da yawa gobe alkiyama to wajen rasuwa lokacin da rai zai bar jiki na daya daga cikin hanyoyin da shedan ke target domin ya sanya rayuwar mutum yi asara Allah ya saukake kauluhu fadan shi da yace saddaqahu rabbu ay qala rabbu bayanan li tasdiqihi ubangiji zai fada domin bayanin gaskata shi ay qarrarahu bi an qala Allah zai tabbatar da abin da shi bawan ya fada yace la ilaha illallah ana wa akbar la ilaha illa ana wa akbar to ana akbar amma fadan shi da yace man qala ha yana nufin hazihi alkalimat min dunil jawabat waɗannan kalmomin wanda ambaton su ya fara gabata ba tare da jawabin ba ai kama ja'at nassul musannaf kamar yanda nassin da aka sannafa ko ko nassul musannif hafizahullahu Allah ya tsare shi yanda ya fada idan mutun ya fadi wannan to ba shakka zai shiga da imani qauluhu fadan shi da yace thumma mata sannan ya mutu min zalikal marad sauke rashin lafiya lam taqamuhu an-nar ay lam ta'kuluhu wa tahriquhu wuta ba za ta ci shi ba ba za ta kona shi ba shi yasa Allah yake fada cewa fa man zuhziha anin nari wa udkhila al-jannata faqad faz duk wanda aka nisa sashi daga barin shiga wuta aka shigar da shi aljanna wannan ya samu rabo kuma shine abin da kowa ke bukata gobe da kiyama kowa ya cika da imani yaje ya samu ubangijin shi yana mai yarda da shi to sai gabar magana na 52 shine talqinul muhtadir wanda lokacin shi ya kusa yaya za a laƙana mar kalmar shahada saboda manzo Allah ce man kana akiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna duk wanda karshen zancen shi ya kasance la ilaha illallah zai shiga aljanna sahabiyul hadis sahabin da ya roci hadisin huwa mu'az ibn jabal radiyallahu an shine mu'az dan jabar Allah ya dade shi قال الحافظ ابن حجر رحمه الله امام الحافظ ابن حجر الله يمسره ما يتي والمراد بقوله لا اله الا الله ابن ده يكي نفي ده فدان شي ده يتي لا اله الا الله في هذا الحديث او ان حديث وغيره ده ما وني yana nufin kalimatar shahada wato a samu kalmar shahada mutun ya zama la ilaha illallah muhammadur rasulullah idan wannan ya zama shine karshen maganan mutum zai shiga aljanna qala al-karmani rahimahullah al-karmani ya fada Allah ya masa rahama yace qauluhu la ilaha illallah fadar manzo Allah da yace la ilaha illallah ai hadhihi al-kalima yana nufin wannan kalma wal muradu hiya wa banimatuha yana nufin da ita kalmar da ya uwarta shine muhammadur rasulullah mutum lokacin da zai rasu yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah to alhamdulillah sai ya dauka rayuwa ta kyau gabar magana ta 53 manzo Allah ce du'a man usiba bi musiba addu'ar wanda aka jarrabe shi da wata musiba wannan kuma kowace irin musiba ce duk abinda mutum zai iya dauka a matsayin musiba karama ko babba ga abinda zai karanta cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها اللهم اجرني في مصيبتي الله كبان لا دا cikin abin da ka jarraban da shi na musiba واخلف لي خيرا منها sannan kamar yayi murmafi mafi alherin abin da ka jarrabe da shi sahabiyyatul hadis wacce ta rawaita hadisin hiya ummu salama radiyallahu anha ita ce ummu salama matar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya dade ita ja fi alhadis qauluhu sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin hadisi fadar shi sila da aminci tabbata gare shi ce ma min abdin tusibuhu musiba babu wani bawan da musiba za ta same shi fa yaqul ya fadu wannan kalmar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha illa ajarahu Allah fi musibatihi fa ce sai Allah ya bashi lada cikin abin da ya jarabe shi na musifa wa khluf li khairan minha wa akhlafa lahu khairan minha kuma sai Allah ya maida mafi alherin abin da ya rasa qalat ummu salama ta fada radiyallahu anha Allah ya dade ita tace lamma tuwfi abu salama lokacin da mai gidanta mijinta abu salama ya rasu قلت كما امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم tace sai na fada kamar yanda manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi ya fada fa aklafa Allahu li khairan minhu sai ku Allah ya maida mun mafi alheri sama da mijin da narsa shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato ummu salama ta ji daga bakin manzon Allah cewa duk musibar da mutum ya gamu da ita idan yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha to Allah zai mai damar mafi alherin abin da ya rasa kwatsam sai mijin ta rasu abu salama sai kuma wannan abin da manzon Allah ya fada sai fado mata rai sai ta fadi kamar yanda manzon Allah ya fada to kuma sai take tunani yanzu a cikin sahabbai wane ne zai zo ya ce yana son ta bayan mijin ta rasu bayan ga shekaru sun dan fara tafiya da nisa da ita mafi yawancin sahabban suna cikin kwanakin su na kurciya to amma ba ta shakka cikin abin da manzon Allah ya fada bayan kammala iddar wafati sai manzon Allah ya ce a zo a gaya mata in ta amince zai nemi auren ta to kaga babu ko shakka manzon Allah shine mafi alheri sama da bijinta wanda ta rasa Abu Salama wanda a lokacin take ce mar ya rasulullahi akwai abubuwa kamar haka tace na farko dai ni ba yarinya bace shekaru sun fara tafiya da didisa sannan abu na biyu domin dabi'ar mutane ba kasafai suke son auren matar da ta fara manyanta ba sannan na biyu tace ina da iyali su ma dabi'an mutane ba sa son auren mace mai iyali saboda suna ganin wahala za su yi da yayanta abu na uku tace ina da kishi to sai manzo Allah ya ce mata amma abin da ya shafi shekaru abin da ya shafe ki nima ya shafe dan shekarunki sun tafi da nisa nima da sun tafi da nisa maganan yara kuma yace zan zame wa ƴaƴanki mafi alherin uba duk abin da uba ke wa ƴaƴan shi zan wa ƴaƴanki yace maganan kishi kuma yace zan yi addu'a Allah ya kawo miki da shi to sai ga Allah ya canza wa ummu salama da miji bayan wafatin mijinta Abu Salama shine manzon Allah amma fadan shi da yace wa khalufli yana nufin awudli khairan minhu Allah ka canza mun mafi alherin abin da na rasa ay min tilkal musiba sama da waccan musibar wal musiba amma idan an ce musifa ta hada komai da komai sawa'un kana fil nufus aw fil amwal musifat rai ne aka rasa ko dukiya shi yasa wanda Allah ya musu muwafaka da zaran musifa ta same su to ba sa fadin kalmomin da basu dace ba yanzu wani zaka ga idan an zo an ce mar abbanka ya rasu ko mahaifinka ta rasu ko a ce a mijinki ya rasu ko a ce matarka ta rasu wani sai ya dora hannu ka ya kama kuka yana ya mutu ya lalace alhali wannan kalmar ba ta ƙara komai maimakon cewa ya mutu ya lalace cewa insha Allah ka gafarta wanda ya riske masa rahama ya fi zama alheri wata ma idan an ce an mata rasuwa daga gidanta za ta fito ko dan kwali babu ko riga tana tuma akan titi tana tumbe tana faduwa wai abbanta aka aiko mata ya rasu ko mahaifinta tana ihu akan titi haka za ta hu wannan aikin jahiliya ne wato kowa sai ya san an mata mutuwa wannan sabanin karantarwa ta addini ce kukan da ake baya dawo da marar lafiyan baya dawo da wanda ya mutu balda wanda ya rasu zai san cewa kukan ake masa da sai yayi wadai da wanda ke masa kukan wannan jahiliya su kam har wasiya suke bari wani zai mutu yake cewa matar shi idza mittu fan'ini bima ana ahluhu wa shuqi alayya al-jayba ibn ma'badi inna mutu ki daga sauti ki kuka ki kuwa ki kururuwa da abinda nake ki cewa yo mijinki wanda yake kaza da kaza din wannan ya mutu to amma kai da karantarwa ta musulunci wanda manzo Allah ya ce kukan mutuwa haramun ne kukan mutuwa a lokacin jahiliya har zabiyoyi ake nadawa na yin kuka gwannar kuka wadda haya take yi idan an yi mutuwa za a gayyato ta gidan mutuwa a bata kudi da tsada ita ta iya kuka na abin tausayi wanda in ta fara kukan in baka yi ne kukan ba sai kai to wannan shi yasa manzo Allah yake cewa laysatin na'ihatu kafakla mai yin kukan haya kukanta ba iri ɗaya bane na da wadda ake mutuwar ita wancan kukan kudi ne take yi domin akwai matan da Allah ya ba su muhiba wani abin mamaki kawai mace in ta so ta yi kuka haka nan babu ko dalili kawai sai ta yi kuka sai ga waya idanta to su ma haka ake gaito wannan mata to amma abin da ya sanya wannan tai kuka ba shine abin da ya sanya wacan tai kuka ba to duka afi mafi amfani shi da yin addu'a yau mukaddara naira biyar ka sanya ajiyu shine karamin kudi yanzu sai ka sa hannu da niyan ka dauko ka ba wani sai ka ji babu ajihun yahuji ta fadi me za ka yi kai istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa khalifni khairan minha sai ubangiji ya baka naira 10 ko ya baka naira 20 ko sama da haka saboda naira 5 din yadda ta kai ita asara komai kankanta ta bar dadi to duk abin da ya same ka kowane iri ne na damuwa sai kai istirja'i to Allah ya alƙawarin zai canza ma mafi alheri abin da ya rasa to amma ka sani shedan ba zai barka kai irin wannan abin ba musifan na samun ka sai ya dauko wata kalma sai ya cusa a bakin ka karshen ta kalmar in ka fada ma zulfi za baka tayyib fadan shi da yace lamma tufi abu salama abu salama shine abdullah ibn al-asad wa kana ummu salama tahtahu ummu salama tana karkashin shi ma'ana matsayin matar shi falamma tufi zawjuha abdullah lokacin da abdullah ya rasu قالت كما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كما سمعت من رسول الله سي تفدا kamar abin da taji a wurin manzon Allah cewa Allahumma ajurni fi musibati waqlif li khairan minha fa aklaf Allah laha khairan minhu sai ko Allah ya maida mata mafi alherin abin da ta rasa ko huwa rasulullah shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani lokaci Imam Malik Allah ya masa rahama yake fada wani daga cikin malamai sai mai dakin shi ta rasu sun yi zaman lafiya da ita zama na mutunci wato saboda Allah ya hada shi da mace saliha ta gari ba sa sabani tsakanin shi da ita suka zauna tsawon lokaci ran nan sai Allah ya kaddara sai ta wafa ta rasu to malamin sai ya shiga cikin damuwa hankalin shi ya tashi karshen ta ma dai sai yanki alaka da mutane zai zo masallaci kawai ayi sallah kuma sai ya tafi amma maganar karantarwa maganar bada fatawa maganar mu'amala tsakanin shi da mutane da sai yanki saboda jin zafi da damuwar matar shi ta rasu har abin ya fara damun mutane malam ya yanki alaka karantarwa baya yi bada fatawa baya yi abu kaza dai ya dena wata mace sai ta samu labari sai ta zo kofar gidan tace tana son ganin malam aka ce mata meye tace tambaya take da akwai aka ce sai dai ta fada a shiga a tambayo mata tace a'a ita tambaya ta bata bada sako sai dai baki da baki to tai zaman dirsan anan gurin karshen ta dai har aka tausaya mata aka je aka gaya masa cewa akwai mace tambaya take da akwai amma ta ce bata bada sako a tambaye mata sai da bakin ta sai ce a ce ta shigo sai ta ce mar sun zauna da wasu mutane makotanta ne kuma zama na amana zama na mutunci irin yadda addini ya tsara tace sai wata munasaba wani dalili ana sabga sai suka bata aran sarka don ta sanya sarkar ta fita kunya tace da ta sanya wannan sarkar ta je gidan taro sai kowa yake cewa ai sarkar ta mai kyau kuwa ta mai kyau da ta dawo bata mai da sarkar ba su kuma ba su san bai ta ba sai suka barta ta shiga da amfani da sarkar duk inda za ta da wannan sarkar a wuyanta har ma aka mance cewa ga masu sarkar da an ga sarkar sai a ce sarkar wanci saboda sarkar ta zauna a wurin ta tsawon shekaru tace wai bayan sarkar ta shiga raina mutane sun san ta a wuyana kuma yau daya sai suka ce sai na ba su sarkar su malam ya hukunci yake sai ce a sarkar da kin san tasu ce ta ce ina san tasu ce ba na kokonto kuma aro suka baki eh aro suka bani kuma kina son gobe in kin je aro sake baki ta ce eh ina so sai to ki maida musu kayan su ta ce a to Allah ya fata malam kowa fa ya san sarkar a wuriya take sai ce ai kin da san ba taki bace ko eh sai ce to in banda abinki me abin fada da kita da hankali ta ce to ai Allah ya fata malam ni ma zuciya nake matan aro ne Allah ya baka kuma duk yanda kake son matar wanda ya halice ta yafi ka santa tace yanzu kenan kai ma in kai fishi kace ka daina fita wuri kaza ka daina mu'amala da mutane shin kana son gobe Allah ya baka wata irin ta to kuma sai ya shiru sai ya gane cewa ashe tayi masa tambaya ne dan ta fahimtar da shi idan musifa ta samu mutum ba alaka yake yinki da mutane ba sai ya mayar da al'amari zuwa ga Allah madaukakin sarki to sai Allah ya canza mar abin da ya rasa shi yasa idan aka yi mutum rasuwa Allah yake turo mala'iku yace wanda aka yi masa rasuwa ku je ku same shi ku jiya yake an sa ta'aziyya tare da cewa Allah ya sani idan ya zo aka yi masa aziyya yana ansa cikin godiyar Allah sai Allah ce to ku gina mar gida a aljanna ku ambaci gidan gidan hakuri wanda aka ware rasuwa wannan sawa'un abbanka ne ya rasu a mamanka ce ta rasu danka ne diyarka ce matarka ce mijinki ne ya rasu duk wanda akwai dangantaka rasuwar za ta yi ma tasiri idan kai hakuri Allah zai yi umarni a gina ma gida a aljanna a ambaci gidan gidan hakuri to idan mutum ya kasa hakurin ya yi kuka kuma ba maganar gidan ba gida mutum ba kukan me zai amfana ma duniya bai amfana mutum komai in banda nadama da kuma asara addu'a inda igmadul mayyit karantarwa ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yin addu'a lokacin da mutum ya rasu idan za a kama idan shi a rufe domin idan mutum ya rasu idan shi yakan daga sama in an zari ran tafiya ake da ran shi kuma mai ran sai ya baran da kallo shi yasa in mutum ya rasu sai ga idan shi a bude to ba a san a bar idan a bude sai a ja shi a rufe to idan zaka rufe idan mutum abinda manzo Allah ya karanta shine Allahumma ghafir li fulan Allah kai wa wani gafara bismihi sai ka fadi sunan shi warfa darajatahu fil mahdiyin Allah ka daga darajar shi a makomashi wakhlufhu fi aqbihi fil ghabirin Allah ka zama kai ne khalifan shi bayan shi cikin abin da ya bari wa ghafir lana wa lahu ya rabbal alamin Allah ka gafarta mana da mu da shi ya ubangijin talikai wafsah lahu fi kabrihi Allah ka yalwata kabarin shi wa nawwir lahu fihi Allah ka haskaka kabarin shi to abinda zaka fada kenan addu'a ce mai kyau ka zo ka iske mutun ya rasu ga idan shi a bude idan ka ja idan haka idan rufewa zai idan kai mar wannan addu'ar ansa Allah ansa zai to amma yana kwance sai ka mar ihu dana kana kuka kana ya mutu ya ka mutu ka lalace kuma shi ga ya macan kai da ranka shi yasa lokaci nake ga muku wani dattijo ya rasu ƴaƴan shi suka yi ta kuka ana ta ba su hakuri ba su hakura ba sai wani abokin shi daga wani gari ya zo shi ma dattijo ne sai iske ƴaƴan suna kuka in ya je ba wa ƴancan hakuri suka danyi shiru in ya koma kafin ya ba wa ƴancan hakuri kuma wannan ya ci gaba sai suka ba shi haushi sai ya koma gefe guda ya samu tabarma zai zama shi ma sai ya dora hannu aka sai kama kuka kuma yake yi tun ƙarfi nasu kukan ma yafi nashi kuma sai suka daina nasu kukan suka zo suke ba shi hakuri sai da ga duka hankalinsu da tunaninsu ya dawo zuwa gare shi sai ya shiru sai sha ku je ku gani ko ya farko sai kace irin magana ce wannan sai ce ai na dauka cewa kuna yi da dan ya farko ni ma banda son ya mutu tilas sai ya mutu ashe in kukan da za ku yi ba zai farko ba kukan bai da amfani abinda abbaku yake bukata ku yi masa addu'a sahabiyya fil hadis wace tarwace hadisin hiya ummu salama radiyallahu anha ita ce ummu salama Allah ya dade ita waja'a fi bidayatihi yazo a farko qaul ummu salama radiyallahu anha fadan ummu salama Allah ya dade ita dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala abi salama manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya shiga wurin abi salama wa kad shukka basaruhu idan shi ya riga ya tsagi ma'ana idan shi ya bude fa agmadahu sai manzo Allah ya rufe idan shi kuma kal sai yace innar ruha idza qubida tabi'ahu albasar rai idan an anshe shi to kuma gani yana bin ran fa bajjanasun min ahlihi daga nan ne sai mutane daga cikin iyalin shi suka daga sauti suka yi kuka fa kala sai manzo Allah ya ce la tad'u ala anfusikum illa bi khairin a'a kada ku yi addu'a ga kawunan ku sai addu'an alheri fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun saboda malaiku suna cewa amin in kana kuka kana ka mutu ka lalace in malaika ce amin to ka lalace dinki nan wurin idan ka ce Allah ka gafarta mas mu ma ka gafarta mana malaiku suka ce amin to Allah zai yi wanda ya mutu gafara kuma kai ma ya gafarta maka cewa Allahumma ghafir li Abi Salama, to shine sai manzo Allah ya ce Allah kai gafara ga Abi Salama. Fadan shi da yace shukka basaruhu yana nufin shakhasa, ma'ana idan shi ya bude. Qala ibn sikkin yace shakka basarul mayyit, idan wanda ya rasu sai ya bude. Wala yuqalu shakkal mayyit basaruhu, ba a cewa mamaci ya bude idan shi, a sai dai a ce idan mamaci ya bude. Mun fahimta, saboda wanda yake da rashi ke iya bude idan shi, amma in mutun ya mutu sai dai idan ya bude da kanshi. Wa huwa alladhi hadarahu al-maut, shine wanda mutuwa ya zo mar. Wasara yanzuru ila shay'i, a lokacin da ya kasance yana kallon abu. La yartaddu ilayhi tarafuhu, a lokacin da idan shi ba zai iya dawowa ba. Qauluhu da yace fa agmadahu, ai agmaba rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam basarahu, yana nufin manzo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya rufe idan Abu Salama. La'alla al-hikma, ta iya yiwuwa hikima akan hakan. Allah ya buha manzaruhu idza turika ijmaduhu, wato ganin mutun ya mutu kuma idan shi a bude ba zai kyan kallo ba. Shi yasa idan an rufe idan shi, in ka kalle sai ka bacci yake, to shine hikima. Amma fadan shi da yace inna ruha idza qubida tabi'ahu al-basar, yana nufin idza kharaja ar-ruhu min al-jasad, idan rai ya fita ya bar jiki. Yatba'uhu al-basaru naziran ayna yadhhab, ido yakan biran ganin ina ran zaya. Qauluhu fadan shi da yace tabi'ahu, yana nufin tabi'ar ruhu al-basar, rai zai bi ma'ana ran idan zai biran da gani. War ruhu yudhakkar wa yu'annas, kalmar ruhu akan fade shi a matsayin muzakkari namiji ko mu'annas. Wal aslu tadhkir, amma asalin shi dai namiji ne. Falidhalik, saboda haka ja'a fil hadis bit tadhkir, a cikin hadisin yazo a kalmar shi na muzakkari namiji. Wa dhakara ba'd al ulama, wani sashi daga cikin malamai sun fada cewa fadar manzo Allah da yace idza qubida tabi'ahu al basar ya tamil wajhaini, zai iya dauka fuskoki guda biyu. Ahaduhuma daya, anna ruha idza qubida, arai idan an anshe shi tabi'ahu al-basar, ido yakan bi shi da kallo. Fi dhahab wajen tafiya, falihaza agmadahu, saboda haka ne manzon Allah sai ya rufe idan. Li'anna fa'idatal infitah, saboda amfanin budur idan. Zahaba bi dhahabil basar, ma'ana shine ya tafi da tafiyar ganin. Inda dhahabir ruhi, yayin da ran ya fita ya bar jikin, rai ya fita ya bar jiki, shikenan kuma kallon mutun ya gari. Wal wajhul akhar, dayan fuskan, anna ruhal insan, ran mutun idza qabada hal malaika, idan malaiku sun anshiran. Nazara ilayha allazi hadarahu al mautu nazaran shazra, wanda mutuwa ta zo mar zai kalli malaikun kallo irin na gefen ido. To lokacin da za a zari ran, yana kallon malaikun amma ba mai gallon malaikun sai shi. La yartaddu ilayhi tarafuhu, kallan da yau malaikun daga nan idan shi ba zai saki dawowa kuma. Hatta tarmahilla baqiyatul quwwa albasira, har ya zama sauran karfin ganin shi kuma ya tarwatsi albaqiya, wanda ya saura. Ba'da mufaraqatir ruhil insan, bayan ran mutun ya bar jikin shi. Allati yakau bihal idraku wat tamyiz, wanda da idan yake iya ganin abu kuma ya san wannan wane ne kuma abu kaza ne, amma bayan ya mutu to ba zai ganin wannan, baya mara amfani. Ko da kai tsaye akan shiga yana kallanka, ba iya sanin wane ne wannan ko kuma ya san me zai nufo shi. Dunal haywani allati bihi alhis wal haraka, banda sauran abubuwa na rayuwa wanda ke iya ji da su. Ghayra musakkara min qudratillahi subhana, wannan kuma wato ba abin ki bane a wurin Allah madaukakin sarki. Tunda hadisi da manzon Allah ya tabbatar da idan mutun ya rasu, duk hayaniya da ake a wurin yana ji. Har idan an kai mutun cikin kabari an saka da irin koke-koke da ake ana kaza, za a ce majikai ne ake kuka, fa ake ce ma kaza da kaza. Hatta karan takarman wanda suka raka shi lokacin da ake rufe shi yana ji. An kammala mar janaza an taho, yana jin tafiyar mutane. Yanzu an bar shi daga hisai aiki shi a cikin kabari. Wannan akwai tashin hankali, akwai tashin hankali. Subhanallahi alazim. Mutumin da za a anshirin shi idan ya kasance mumini ne, mala'ikun da zasu dauki ran shi mala'ikun rahama ne zasu fito da kyalle mai kyau daga gidan aljanna za a zo a zauna a gefen shi a fadi mar kalmomi na lallashi kalmomi na kwanciyar hankali a nuna mar inda zai tafi shine mafi alheri sama da inda zai bari shi yasa Allah yake ba labarin cewa lokacin da mala'iku zasu ga bawa ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbika radiyatan maradiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati haka za a fidda ran nahi sannu wa hankali a fidda ran sannu wa hankali mala'ikun suna yi marta aziya suna bashi hakuri suna bashi hakuri lokacin da aka kammala daukar ran mala'ikan da zai dauki ran yana fidda ran baya barin ran a hannun shi second zai dora shi akan wannan kyallan su rufe shi su tashi da shi sararin samaniya sararin samaniya zai cika da kanshi mala'iku ne za su rika tambaya wannan wayar su a ce musu wani dan wani su fade shi da mafi alherin sunan shi mala'ikun za su yi wa al'umma na bayan kasa ta aziya cewa lalle mutumin kirki wani ya rasu muna roƙonka Allah ka ba iyalin shi hakuri za su je a bude kofan sama a haudaran a sake bude kofan sama a haudaran za su je inda Allah ya kaddara za a je da ran sannan a dawo da ran inda za a binne shi mamacin domin a mayar da ran cikin gangan jikin mai shi don ansa tambayoyin da za a tambaye shi cikin tambayar da za a yi wa mutum za a ce masa wani ne ubangijinka zai ba da ansa cikin sauki ce ubangijina shine Allah menene littafinka zai ce alqur'ani waye annabinka fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan tambaya mai sauki ansa mai sauki ga wanda Allah ya saukakewa yana bada ansar nan za a bude kabarin shi gaba da baya dama da hagu iya ganin idan mutun shimfidu ne da kujeru masu tsada kuma za a bude taga duk rayuwar da ake a gidan aljanna kuma yana kallo sannan salloli da yake yi su ne za su rika zuwa domin firar da shi da ɗebe markewa sallan asubahi za ta zo a sifa ta mutum mai kyau mai ado mai kanshi su zauna su yi fira da shi idan lokacin azhar ya yi asubahin ta tafi kuma azhar ta zo ba zai gushe ba a wannan yanayin har alkiyama ta shi to amma wanda yake kafiri ne shi kuma mala'ikun azaba ne za su dauki ran shi kuma za su dauko kyallan da za su yi amfani daga gidan wuta shi kuma haka za a fidda ran shi cikin kalkasci da wulakanci da kuma tofin alatsi ne da alawadan shi haka za a yi masa idan an fidda ran sun tashi da shi zuwa sama samaniyar za ta cika da doyi da wari mala'iku su rika tambaya ran wake nan a ce ran wani dan wani cika wani yayi asara su fadi kalmomi marasa kyau tare da shi idan sun je sun nemi a bude sama ba za a bude ba za a ce ina za ku je daga yar wari irin wannan mu ba irin rayukan muke bukata ba karshe su ma daga can warin ya ishe su dan ubarni ne aka yi musu za su saki ran ya fado to zai fado daidai inda za a binne shi kuma shi ma ai mar tambayoyin can ba sauki amma ba iya ansawa in an tambaye shi cewa wane ne ubangijinka kawai zai fada cewa ha 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 la adari ban sani ba waye annabinka ban sani ba alqur'ani ban sani ba a lokacin za a sanya kabarin ya matse shi hakarkarin shi na dami ya rika shiga cikin hakarkarin shi na hagu da nau'o'in azaba da musibu kala kala Allah ya saukake mana fadan shi da yace fa la yartaddu ilayhi tarafuhu hatta tadmahilla baqiyatul quwwa albasira albaqiya ba'da mufaraqati ruhul insan allati yaqau biha alidraku wattamyiz دون الحيواني الذي به الحس والحركة وغير مستنكر من قدرة الله سبحانه وانن با ابن مسوبني اذا من دبي قدرة الله ما دوكين سركي ان يكشف عنه الغطاء الله زي بودي مر وان مرفي ساعة اذن او ان اللوكشي حتى يبصر ما لم يكن يبصر هر يكي متن ياغا ابن دا بايا غني اما فتنشي ديسي فبج ناس aisahu bi sautin shadid suka yi kururuwa da sauti mai tsanani wabajja idan yace wabajja ya nufin asaiha shine kara fadan shi dai shi la tad'u ala anfusikum ishara ila nahyihi sallallahu alaihi wasallam iyyakum an yabajja nuni ne zuwa ga halin da manzon Allah yayi daga barin daga sauti yayin mutuwa ka annahum qalu ya wailahu alaina kamar sun fada cewa kai cin shi akan mu wa ya musibatahu alaina ya musibar mutuwar shi akan mu fanahakum an zalik sai manzon Allah ya hana su hakan faqal yace la tad'u ala anfusikum illa bi khairin kada ku yi addu'a a kawunan ku sai addu'a ta alheri amma fadan shi dai yace innal malaika yu'minuna ala ma taqulun malaiku suna cewa amin a bisa abin da kuke fada ishara ila anna kullu da'in yu'minu fi du'a'ihi almalaika la yurad nuni ne akan cewa dukkan mai addu'ar da malaiku suka ce amin to addu'ar an sashiya ce duk lokacin da mutum yayi addu'a malaiku suka ce amin ma'ana Allah ya amsa to wannan addu'ar tashi ta amsu kenan wurin to shi yasa wannan lokaci nake fada cewa ya kamata har kullum alheri ya rika fita daga bakunan mu koda ku akan ya'yan mu ne kada ka yarda danka ko diyanka ya bata ma rai kai masofin alawa dai ko kace kai dai ka ji kunya ko kuma alawa danka ko abin da ya kama da wannan wannan a fidda shi waje a jijjiga shi mana qauluhu fadan shi dai sai fi al-ghabirin yana nufin ayi libaqi wayanda suka yi saura amma fadan shi dai sai wafsa ayu wasi kabarahu yana nufin Allah kai yalwata kabarin shi yambagi an yuqal yana kamata a fada ba'da ijma bil mayyit bayan an rintse idan wanda ya rasu cewa Allahumma ghafir li fulanin Allah kai wani gafara wa yusammihi bismihi sai kuma ya ambace shi da sunan shi warfa darajatahu ay mar addu'an Allah ka daga darajan shi ila akhir ma qala sallallahu alaihi wasallam li abi salama zuwa karshen abinda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fada ga abi salama Allah ya dade shi kama zakar al-musannifu kamar yanda mai rubuta tafin ya fada gabar magana ta 55 addu'a lil mayyit fi salati alayhi yuwa mamaci addu'a lokacin da ake yi mar sallah manzo Allah ya fada cewa Allahumma ghafir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi mudkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi min al-khataaya kama naqqaita ath-thawb al-abyada min ad-danas wa abdilhu daran khayran min dari wa ahlan khayran min ahli wa zawjan khayran min zawji wa adkhilhu al-janna wa a'idhuhu min adhab al-qabr wa adhab an-nar wannan shine abinda ya tabbata manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karantas sahabiyul hadith sahabin da ya roci hadisin huwa auf bin malik rahimahullah shine auf dan malik Allah ya masa rahama fadan shi cewa allahumma ghafir lahu warhamhu Allah kai masa gafara kai masa rahama sai ya wa afihi ma'ana Allah ka bashi lafiya an samu kalmar midal mu'afat daga al mu'afat shine samun lafiya ay khallisu mil makari Allah ka tserar da shi daga dukkan abinki amma fadan shi da yace wa akrim nuzulahu Allah ka kyautata mazaunin shi an nuzul huwa ma yu'addu lin nizal min az-zad wato in an ce masauki abinda ake daukan shi a wurin da mutun zai zauna aljanna a ce Allah ya sanya aljanna ta zama masauki ai ahsin nasibahu mil janna Allah ka sanya raban shi aljanna rabo ne mai kyau amma fadan shi dai ce wasai mudkhalahu Allah kai yalwata mashigan shi ai kabarahu ya nufin kabarin shi wa gisilhu bil ma Allah ka wanke shi da ruwa wa thalj da kankara wal bard da kuma sanyi Imam al-Khattabi Allah ya masa rahama yace dhikru thalj wal bard ta'kidan ambaton kankara ko sanyi zai zama ababin karfafawa li'annahuma ma'ani saboda sanyi da kankara dukkan su dai ruwa ne lam tamassuhuma al-aidi kankara dake sakkowa su lo daga sama ruwa ne wanda hannu bai taba shi ba haka nan raba dake sauka shi ma ruwa ne wanda hannu bai taba shi ba ma'ana walam yumit nahal istimal yin amfani da kankara dusar kankara dake sauka ko kuma raba yin amfani da hannu bai rage musu karfi ba ibnu daqiqil eid ya fada Allah ya masa rahama yace abbar bidhalik an ghayatil mahawi manzo Allah ya fadi wannan lafazin ne ma'ana addu'a ne Allah ya kai mutuka wajen goge laifuffukan shi fa inna thawba alladhi takarrara alayhi thalathatu ashiya munqiya saboda tufafi wanda abubuwa guda uku wanda ke wanke tufafi ya hadu a kan shi ya kunu fi gacin naka zai zama ya fita misali a ce mutum ya sanya sabulu ya wanke tufafin shi ya kawo omo ya wanke tufafin sannan ya kawo irin ruwan nan na fara zo ya wanke tufafin to shi ma nan sai manzo Allah ya addu'a cewa Allah ka wanke shi da ruwa da kankara da kuma sanyi wal murad abinda ake nufi anan ana nufin tuhurahu tsarkake shi mai ma'asi daga ayyukan sabo wal dhunubi da zunubai bi anwa'ir rahma da nau'u ar-rahma ko jin kai allati bi manzilatil ma wanda shine a matsayin ruwa fi izaratil waski wajen kawar da datti ko dauda amma fadan shi dai sai kama na qaita thawbal abyad min ad-danas yana nufin walamma kana ad-danas fi thawbil abyad azhar min ghairihi tufafi in ya kasance fari ne to datti a jikin shi yana bayyana sama da wani tufafin wanda ba shi ba min al-alwani daga cikin launuka babbanta waqa tashbihu bihi wannan shine fuskan kamantawa ma'ana Allah madaukin sarki ya kawar da kowane irin laifi da zunubi daga barin mutum sai ya ce wa abdilhu daran Allah ka canza mar gida fil janna a aljanna khairan min darihi sama da gidan shi allati kanat lahu fid dunya sama da gidan da yake zauna a cikin shi a duniya yace wa ahlan Allah ka canza mar iyali khairan min ahlihi sama da iyalin shi wal ahl anan in an ce ahl huna tashmalu aqaribahu wa khadamahu ba yana nufin matan shi da yayin shi ba hatta makusantan shi da masu mar hidima za su yi shiga ciki amma fadan shi da yace zaujan khairan min zauji Allah ka canza mar mata mafi alheri sama da matashi hadha min adafil khassi alal am wannan babi ana ce da shi ay adafin abin da yake kebantacce ne akan abin da yake da fadin ma'ana fa innal ahl saboda in an ce ahl am ne ya hada komai da komai tashmalu zauj zai iya hadawa da mata wa ghairaha da ma abin da ba mata ba walakin khussa zikruha sai dai an kebe mata da ambato lima jibil alaihi rijal saboda abin da Allah ya halicci maza min shahawati tijahiha na daga sha'awan mata wa fihi anan zai zama itlaqu zauj alal mar'a an yi itlaqin kalmar azauj akan mace kila huwa afsa min azaujati fiha abin dafi anan akan ce azauj a ce miji azauja a ce mata to amma dai magana mafi fasaha a ce namiji azauju mace ma a ce mata azauju mun gane shi yasa zamu gani a cikin hadisi ko ma yanzu mun karanta misali a ce an Aisha sai kaje an ce zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka ji an ce zaujatin nabi ba a ce an ummi salama a ce zaujin nabi an hafsat zaujin nabi mun gane da kyau to ai amfani da lafazin zauj akan mace da miji shine yafi zama mai fasaha kala ba'dul ulama wani sashe daga cikin malamai ya fada cewa hadhal lafzu wannan lafazin min addu'a khasun bil rijal ya ke banta ga maza wala yuqalu fi salat alal mar'a ita mace baya dacewa in zaka yi mata sallah ka cewa abdilaha zaujan khairan min zaujiha a canza mata miji wanda yafi mijinta alheri li jawazi an takuna li zaujiha fil janna saboda ai zai iya yiwa ta kasance mata ce ga mijinta aljanna fa indal mar'a ita ko mace la yumkin al ishtiraku fiha bai yiwa mace daya a ce tana da maza guda biyu war rajul amma shi namiji yakbalu zalik zai zama mutun ne daya yana da mace daya ko biyu ko uku ko hudu ko abin da ya kama da wannan ai min ishtirakin nisa'i fihi ma'ana mata sukan yi tarayya wajen auren namiji daya to shi yasa sai manzo Allah ce Allah ka canza mata miji wanda yafi mijinta amma ita ba za ka ce ba Allah ka canza mata miji wanda yafi ka canza mata mata wata mata shi ba za ka faɗi wannan ba anan abinda malamai suka tattauna cewa idan ma'auratayya guda biyu suka yi aure kuma suka bauta wa Allah har suka shiga aljanna to suna nan a matsayin sa ma'auratayya misali a ce muqaddara yarasu ya barta bata yi aure ba sai ta mutu kuma kowa ya aikin da zai shiga aljanna za su tashi ma'aurata tsakanin shi da ita a'a ita ta rasu ta bar shi kaddara ma yayi wani auren amma dai ta mutu a ɗakin shi kuma sai Allah ya musu muwafaka suka shiga aljanna tana nan dai a matsayin matar shi to yau sai aka yi rashin sa'a mace suka raba hanya da mijinta shi yayi abin da zai shiga aljanna ita bata yi ba daman shi baya da mushkila Allah ya gaya mata cewa koda ya je ya tashi akwai dai wasu matan kare aljanna to amma idan ita ta shiga aljanna fa shi mijin bai shiga ba ya za a yi malamai suka ce za a bata dama ta zabi miji wanda take so saboda Allah ce lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un idan ta zabi wani bawa salihi koda ba su yi zamani da shi ba labarin shi take ji tace Allah wani take so za a kai ta a matsayin matar wani kuma wata hikima ta Allah wai idan an je ba ta za a yi ba wannan yar kasa kaza ce ta rayu a wuri kaza ta ce tana son ka shi yasa aka kama a'a za a kai ta a matsayin matar shi kuma taga ta san shi ya santa saboda a aljanna ba magana bakunta lokacin da aka yi hisabi aka kare ɗan aljanna sun tafi aljanna kowa zai je gidan shi yanda ka san idan an je masallacin juma'a an koma gida babu raka kowa gida kowa ya san gidan shi su ma mata kowace za ta kama hanya zuwa gidanta kamar unguwa ta fita kuma dawowa ta yi kamar a ce an yi biki an tashi in an tashi kowa ɗakinta za ta to amma wannan shi ne zuwan farko mutum zai je iske matar shi ko matan shi wanda ya zama da su a duniya ya iske kowace a ɗakinta da kuma matan da ya samu a can kowace a ɗakinta ba kuma tsaya zai ada tarihi ba ce to wannan ke wace ce a nini ce wance ke fa ni ce wance ba maganan wannan shi ma zai shigo gidan shi kamar ɗazu ya fita yanzu ya dawo ɗan gidan ya san kowa kowa sun san shi bai da matsala da su an banda hikima ta Allah ya za a yi haka yi kuma akwai yara da Allah ya alƙawalta zai ba wa ƴan aljanna wanda yake cewa wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura yara ne kanana ba za su addabe ka ba amma saboda ɗabi'anka kana son ka rayu tare da yaro to sai Allah ya halatta ma yaran matasa ƴan kanana haka ba kai za ka yi musu wanka ba ba ruwanka da wankin su ba ruwanka da girkin su wake musu dinki oho wake shafa musu mai oho za ka gansu a wanki a goge sun tsafta lokacin da kake da ranka ya darsa kana son ka ga yaro kawai sai ga ya shigo in kuma huta kake bukata daman ba maganan gajiya aljanna sai ka ga yaron kuma sun fita kowa ta zarafin shi yanzu nan yaro ya ke fita tunan kofar da ya dawo kafin ya shigo can wurin sai ga an canza mar kaya kuma wanda aka ya dawo da su sun fi wanda ya fita kyau zaka iya fita ka bar falanka kafin ka sake dawowa duk kayan da suke falan shimfiɗin da kujerun sun canza kuma wannan kalar ta wuce har abada ba ta dawowa dan za a kawo da sun fi su kyau in banda Allah zai yi haka shi yasa sai Allah ya kaddara zaman aljanna na dundundun ne ba maganan tsufa zaka samu mace da ita da babarta da kakarta da kakar kakarta da diyarta da jikarta da jikarta duk 'yan shekaru ɗaya ne illa iyaka kin san wannan baba kike kin san waccan kaka kike amma da kike da 'yan mata ne ga dattijo jikan shi jikan shi da ma kakan shi da wane ne duk an san juna a nan duniya karshen ta lokacin da wancan tsohon ya rasu wannan da jinjiri amma dai sun hadu aljanna dukkan su matasa ne ba su wuce shekara 30 da kada to in banda hikima ta Allah wa zai shirya al'amari irin wannan to sai wani malami ke cewa inda Allah ya kaddara a ce mutum na da mata a duniya ɗaya ko biyu ko uku ko hudu kuma sun shiga aljanna sai Allah ya bashi wasu a aljannan ga wanda yaje da su a nan duniya ga kuma wanda ya samu wacan wurin ina maganan kishi da gaba da habaici da yankan baya a lokacin wannan babu saboda Allah ya ce wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala surdin mutaqabilin duk abin da ke cikin rai irin na jin haushi da damuwa da kufula dan aljanna bai san bakin ciki ba bai san damuwa ba bai san hasada ba wani kishi mace ta rika jin wai tafuwance ko kina da abu kaza wance duk ba maganan wannan Allah ya cire shi kawai sai dai wasa irin na nishadi barkwanci matan aljanna za su ga matan duniya ai mun fiku su ma su ce mun fiku amma in ka kalle su a ido duk shekarun su daya duk da Allah ya halice su wannan a aljanna ba su fi wannan kyau ba za su ga musu mun fiku a mun fiku mun fiku suna bangalo irin wannan matan duniya za su tambaye matan aljanna menene hujjar ku ta cewa kun fi mu za su ce mana mu mata ne masu tsafta masu tsarki Allah ya halice mu a aljanna kuma dan yan aljanna ba mu yi ƙarya ba ba mu yi sata ba ba mu yi tsegumi ba ba mu yi hadin izgili ba duk irin fitintunu da mata ke yi a duniya sai sun lissafa su ce ba ɗayan da muka yi za su ce to in wannan shine hujjar ku mu mun yi sallah ko ba ku yi sallah ba mun yi azumi ba ku yi azumi ba mun sada zumunta ba ku yi ba duk irin ayyukan alherai da mata ke yi don samu aljanna sai mun yi ba ku yi ba kuma ku sani mu daga nan aka fidda mu duniyar muka dawo da ku ne aka fidda babu tabbacin kun iya dawo amma duk maganganun wannan ba wanda ranta zai baci ta shi to tunda dike ga ya kaza za shi gane cikin nishadi subhanallahi idan kana da aboki ko wani dan uwa yana aljanna kana aljanna wani baya zuwa gidan wani abin nufi anan watakila ta yi gidanka ya fi gidan shi in ya kama ziyara zai ga wasu kayan daki da irin kayan gida wanda a gidan shi babu irin wannan sai ya ji damuwa a ranshi to sai Allah ya kaddara haduwar ku a cikin wani lambu ko wani wuri mai kyau sai ku gana da juna in ko har Allah ya nufaci zai samu promotion to kwatsam sai ya kama ziyara gidanka to kuma abinda idan shi ya gani fa shi ma da zai samu irin wannan a gidan shi in ya koma bai jin damuwa a ranshi saboda al'amarin Allah ne kun fa yakun wasu daga cikin malamai sun ce dabi'ar mutum ya saba kasuwa a nan duniya ko da ba komai misali ba ku ganin mawadata mutum yana da yara wanda zai aika amma wani sa'in sai ya dauki iyalin shi a cikin mota su je shaguna a yi sai a sai abu kaza da abu kaza ba dan babu wanda za a aiko ba saboda ran da na san wannan wani sa'in zai ga mutum magidanci ga yayan shi sai ya tashi taka je shago da kanshi kawai haka yake sha'awa to aljanna ma sai zama akwai kasuwanni akwai wurin ciniki zaka fita a sati ka je ka iske shaguna ga sunan a bude irin nau'in kayan abinci a kayan abin sha nau'in tufafi ne shaguna ne ga sunan a bude cike da kayan da kake so amma ba mai tsaro ka je ka shiga ka dauki abin da kake so tare da cewa da ka buƙaci irin wannan a gidan a zaune kuma zaka samu amma saboda kana da buƙatar ka shiga yawo ka zagaya sai aka baka wannan damar ka je duk abin da ranka ke so a shago ka dauko kuma ka dawo gidanka da shi in banda Allah zai yi wannan babu wanda zai yi wannan shi yasa manzo Allah yake cewa a aljanna fiha ma la ainur ra'at akwai abin da ido bai taba gani ba wala udhunun sami'at kunne bai taba ji ba wala khatara ala qalbi basharin bai taba karsuwa a ran mutum zai samu ba duk wani gini mai ban sha'awa ko wani abu mai ban sha'awa da dan adam zai gani a duniya ba shi sha'awa yayi marmarin shi to aljanna an wuce wancan duk wani sauti mai dadi da zaka ji shi a nan duniya a aljanna an wuce wannan duk abin da zaka raya a ranka cewa ina ma in samu kaza in samu kaza in samu kaza a aljanna sai ka samu sama da abin da kake da guri domin ya tabbata a hadisi na manzo Allah dan aljanna na ƙarshe wanda shine ƙarshen fita daga wuta kuma shine ƙarshen shiga aljanna an riga an kiliyar din komai an kare shi ɗaya ne tallin tal dan aljanna wanda ya rige a wuta lokacin da zaman shi ya kare a wuta za a bashi dama sai ya fita daga cikin wutar da gudu zai samu kai cikin wata sahara mai sanyi zai zauna yanzu dai ya san ya tsira daga waccan mutar amma inda yake zaune babu tsoro ba tashin hankali ba yunwa ba kishirwa amma shi dai ne tal to yana zaune sai ga itace a gaban shi kuma itace nan komai akwai karkashin ta akwai abinci akwai abin sha akwai tufafi akwai lambu akwai dawakai akwai komai na mu rayuwa amma ba zai iya zuwa can ba sai an bashi izini to sai addu'a roki Allah cewa Allah ina roƙonka ka bani izini in koma can muro Allah zai ce to kai dan adam kana da faɗi da fasawa yanzu idan an kai ka can gurin kuma hayo sai ka ga wani abin ka ce kana so yace a Allah in an kai ni can an gama yi min komai a ce tashi koma sai tashi je ya zauna yana cikin rayuwa mai dadi kuma sai ya ga wata itaciyar a gaba banda wannan kuma tabuwan nan to kuma sai ya kai ya kawo in yayi kamar ya fasa saboda ga alƙawari yayi to kuma sai ya tuna ubangiji mai kyauta ne karshe dai sai ya rintsa yayi tambaya a ce to ai ga abin da muke da kai yace to Allah in aka yi wannan shikenan kuma a ce tashi koma bayan nan hayo sai wata itaciyar ta uku shi ma haka za a yi karshe sai an ajiye magana tsakanin shi da ubangiji shi daga wannan yace eh daga wannan Allah shikenan bazan kara ba to ai bai an kara kuma sai ga kofar aljanna a gaban shi kuma yayi ta jin harkokin mutane a ciki ana ta zarufa amma shi kadai a waje to ai ba zai iya hakuri kowa ga aljanna shi a waje to zai roki ubangiji cewa Allah a shigar da ni kar in zama ni da mafi shakiyanci cikin al'ummarka to anan sai Allah ya ce tashi shiga aljanna in ya shiga ina za a yi duk gidan da ya je da mutane a ciki duk gidan da ya je akwai mutane a ciki haka hadisin ya tabbatar to amma abin da zai ba ku sha'awa manzo Allah ya faɗa cewa mafi ƙarancin gida wanda za a ba wa ɗan aljanna floti mafi ƙanƙanta kamar girman duniya mafi ƙanƙanta kamar girman duniya ba kuma za a baka shi jeji sakaka haka nan wurin ba a gine kuma wata hikima idan ka zo ka dubo ta unguwa ko wani yanki kawai a ranka sai ka ce ni nan wurin idan ma a ce ya zama lambu iri kaza kawai sai ya zama lambu ba magana a yi rusau ko ka ce ah to ai ni ina ganin wurin kamata a ce gidaje ne iri kaza iri kaza ba magana a nemo lebur a kama aiki gidajen kawai za a gani to amma nan sai manzo Allah ce da ya shiga sai ya ga aljanna ta cika ko ina ba wuri sai ya fito ya ce Allah aljanna ta cika to anan ne sai Allah ya ce masa me kake so to sai shiga lissafawa Allah ina son abu kaza da me kuma da abu kaza da me kuma da abu kaza har sai duk abin da yake itnawa baki daya kare duk abin da zai fadi yana fadi Allah yana cewa da me kuma karshe har sai ta kai ga ubangiji daga tunamar sai ce ka mance abu kaza yace yau da shi ya Allah to abu kaza kuma eh da shi ya Allah abu kaza da shi har sai an kammala baki daya sai Allah ya ce masa walaka mislu zalik walaka mislu zalik walaka mislu zalik abinda ka fada mun baka da linkin shi da linkin shi da linki har so kaza to da Allah in banda karancin fahimta na dan adam me zaka yarda ya dauki ra yaudare ka a nan duniya har ka mance da waccan makomar da Allah madaukin sarki ya maka a duniya bai mai dadi me bai dadi a duniya idan kuna la'akari da wani abu abinci kake shiryawa mai dadi a gidanka lokacin da kake jin cin abincin kake jin dadin shi amma da ka kare shi kenan gobe azumi kake kaiwa ga kishirwa da sha'awan abin sha tare da kai lokacin da kake bude bakin wannan kake jin dadin abincin amma da ka kare sai dai tunanin da zaka ji dadi kuma idan kun yi la'akari idan kana jin yunwa da ka fara cin abinci lomaka ta farko ta fi kowace dadi ta biyu duk lokacin da ka shigar da loma to dadin ta bai kai wancan ba har sai ka kai matsayin da zaka ji ka tsana abincin kuma domin idan cikin ka yi koshi aka ce ka ci kuma cutuwa zaka yi to amma aljanna babu wannan duk abin da mutum ya ci ya ci ya ci ci ruwa ne kadan zai sha a kofi da ya sha kuma sai ya koma normal shi yasa Allah ce dan aljanna bai fitsari bai bayan gari a abayya ba ba maganar wayar rashin lafiya ko zancen mara ko ciwon ido duk ba maganar wannan Allah madaukin sarki datar da mu daga nan ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa zama daidai Allah ba mu ladan shi wanda ma kusuru kuma Allah ya fi mana Allah ya dauka musulunci da musulmi Allah ya kalkasar da kafici da kafirai abinda ba za mu iya ba Allah ya mana maganin shi iyayen mu da kakannin mu da malaman mu da su Allah ya musu gafara mu da muke da rai Allah ba mu suka da imani yan uwan mu da ba su lafiya a gida ko asibiti Allah ya ba su lafiya wadanda suke da lafiya kuma Allah ya kara musu lafiya har kun kai Allah ka daukaka addinin mu na musulunci kamar yanda ka alƙawarta ko da wadanda ba sa so ba sa so masu yin kudin cutar da addinin mu na musulunci ko ina su a faɗin duniya muna roƙon kai Allah kai mana maganin su ta hanyar da ta dace Allah ka fahimtar da mu abin da yake daidai ka ba mu ikon bin shi ka fahimtar da mu abin da yake kuskure ka ba mu ikon kauce mar muna roƙon kai Allah ka sa mu karfin zukatan mu ka sa mu karfin shedani idan ajalin mu ya zo Allah ka ba mu cikawa da imani